Allah ya tsare ni ba ciwo a jiki, gane samun lokotar ka dai baba jiki Allahu ya zara lafiya ta jiki na sai annuri garan bani jin ko da jiri in kwana ya kare ko zan mutu zahiri ko minti guda bani zahiri tilas na amsa kira domin ran a ranai ba min kare
ba ni zango ban mace ba yau ga mahasada suna bin nagawa ta ganiyanku